Matara aboci na nasuna tace in bamba bazan sha ba wayo Allah
Allah inna lillahi
inna lillahi
Allah inna
lillahi inna lillahi
Allah inna lillahi
inna lillahi
wa inna ilayhi raji'una wayo Allah
kai dai har yau baka waye ba
inna lillahi
san khalaba
inna lillahi
sannan ba zai dawo yau ba
inna lillahi
ya warsa ba zan iya jura ba
inna
lillahi wale da ni ba shawara ce ba ana ta fadin wai bai dace ba in ka ji a yau zanu gwada ma sharrin mace ba ƙarya ne ba kuma zai bi ka
Allah inna
ki farcin nan ba
inna lillahi
cewa karamar yariya ba
inna lillahi
wannan ba halin kircewa
inna lillahi
mutum ce aboki na ne babba
inna lillahi
tun yarin ta ba mu wasar ba ba zan ce muke ba mu saba ba in kika kuma maganar rawa Baila mun cewa kitino Allah
Allah inna lillahi Allah inna lillahi Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'una wayo Allah
ba wa'azi na kira ka kamin ba
inna lillahi
ba shawartar ka nake ba
inna lillahi
kana in baka share ba
inna
ba za ka fice yau a gidan nan ba
inna
ranka da amma ba zan maka tilas ba za ka gani in baka amsa ba za na kira abokin ka na ce mai kai ne kai wannan ba ni ba kuma ka halaka
ina gani
inna lillahi
Allah ga bawan ka sanani
inna lillahi
Allah duba ni ka fidani
inna lillahi
laifin nan kai ne ka hadani
inna lillahi
ga sha'ana san tilastani ni kuma tsoron ka ya kamani indai har dan kai ne naki ka kare ni bazan yi ba rabbani tawakkaltu laka
Allah inna lillahi Allah inna lillahi Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'una wayo Allah
ban iya iya da amana ba ban iya cutar da masoyi ba matar aboki na nasuna tace in bamba bazan sha ba wayo Allah
Allah inna